utusan Allah, Muhammad ya Habib Allah, Muhammad ya Nabi Allah.
Shayedina, Shayedina.